بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوغ وطن المحرم hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya daidai da 13 ga watan 8 shekara ta 2021 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan cibiya mai albarka a wannan masallaci na uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatun min at-Tarikh littafi ne wallafar babban malami Dr. Muhammadu al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 17 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan cikin muhimman abubuwan da suka faru a tarihi lokacin khalifancin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu inda mun karanta ainihin wato Fathu Baitul Maqdis wato bude masallacin Qudus da aka yi a lokacin Sayyidina Umar wannan na daga cikin nasarorin da Sayyidina Umar aka samu a lokacin khalifancin sa sannan an bude wasu muhimman garuruwa kamar Tustar Sus duk a cikin lokacin khalifancin sa sannan a lokacin sa ne aka kamo Hormuzan a matsayin fursunan yaki wanda a darasin da ya gabata duk mun ji me ya faru wajen kamo shi Hormuzan da kuma zuwan da aka yi da shi wajen Khalifa Umar da abin da ya faru har zuwa lokacin da ainihin wato ya karɓi musulunci sannan mun karanta ainihin wato wata gaba ta Amur Ramada wata shekara ce da aka samu annoba ta fari ita ma Allah ta'ala ya jarabci al'umman musulmi a lokacin khalifancin Sayyidina Umar ibn al-Khattab aka yi wannan Amur Ramada sannan mun karanta gumurzu da aka yi da kuma yakin da ake kira Nahawanda wato yakin Nahawanda wanda shi ma an yi shi shekara ta 21 bayan hijira wanda mun ji shi ma abin da ya faru ainihin wato musulmi tsakanin su da Farisawa inda Farisawa suka shiga cikin ganuwa suka garkame kofa yanda ba a samu shiga ba har shi Tulaihatul Asadi ya ba da shawarar yanda za a je a tsokano su a kuma sa su fito daga cikin wannan ganuwa tasu ta hikima dan a samu damar haduwa a kuma fafata yaki tsakanin musulmi da su to mun karanto dogon ainihin wato bayani a karkashin haka har muka zo daidai gabar wata ahabatul fursu ta'abiatan azima lokaci yace mana wanda zamu tashi daga nan gabar insha Allah qala al muallif rahimahullahu ta'ala yake cewa wata abba'atil furusu ta'bi'atan azima farisawa sun yi shiri wanda yake ba dan karami ba wasdaffu sufufan ha'ila sannan suka yi wani irin sahu mai firgitarwa da kagansu saboda sahu ne wanda aka yi shi fi adadin a cikin adadi mai yawa ma'ana suna da yawan gaske wa'udad sannan ga irin shiri da makaman yaki da suke da shi ga wani irin sahu wanda akwai barazana an ka kalli sahun nasu saboda yawan su da kuma irin shirin da suka yi lam yura mithluha
ba a taba ganin adadin rundunar yaki da take da shiri irin wannan runduna ta Farisawa ba. Wa qad taghalgala kathirun minhum ba'dhum fi ba'd, sannan suka yi wata irin hikima da dabara tunda an riga an fito, to babu ja da baya, dan haka sashin su sai suka sassarkafe cikin ƴan uwansu, ko kace aka kakkama hannaye yanda zai zamanto wannan ya zura hannunsa a cikin ɗan uwansa, wannan shi ma haka a cikin sahun, kamar wata sarƙa ta haɗe su ta yanda suka shiga cikin junansu. Shine taghalgala kathirun minhum ba'dhum fi ba'd. Taghalgala wato ghalghala shine dukhulu shay'i fi shay', shigar wani abu cikin wani abu. To haka rundunar Farisawa sashin su suka shiga cikin sashi. Wa alqaw hasakal hadid, sannan suka jefar da wato wata irin usa kamar tsidau, ko kuma ainihin wato abin nan wato ta amma ta karfe, wata irin kamar wato shi hasak, wato abin nan wata irin kaya ce wadda take za ka ganta a mulmule take, kuma ko ta ina kaya ce, kuma kowace za ka ta kusa tsawon dan yatsan kaka kaya ce wadda take abin nan. To amma irin wannan abin suka yi sai su mulmula abu amma na karfe ne shi, suka zuba ainihin wato a bayan su, wara azhurim, suka zuba irin wannan ainihin wato kaya ta kusa wato kaman tsidau kenan, suka zuzzuba ta a bayan su, hatta la yumkinuhumul harabu walal firar, wai dan kada hakan, rashin yin hakan kada ya ba wani damar tserewa ko guduwa. Amma in suka yi haka, na farko dai kaga sun kakkama junansu, sannan na biyu a bayansu sun zuba, kamar kace sun zuba kusoshi da kwalabe, dan kada hakan wato dan kada wani ya samu damar tserewa ko guduwa a cikin su, wala tahayyuzu, ko kuma wani ya samu damar ja da baya a cikin su. Thumma inna an-Nu'man ibn Muqarrin radiyallahu anhu kabbara al-ula, sannan sai komandan musulmi Nu'man ibn Muqarrin sai kabbara ta farko, wa hazzar raya, ya girgiza tuta, fata'ahaba an-nasu lil hamla, sai ainihin wato mutane musulmi kenan suka yi shiri lil hamlati, dan kai farmaki. Thumma kabbara thaniya, sannan ya sake yin kabbara ta biyu, wa hazzar raya, ya sake girgiza tuta dan duk wanda yake da sauran shiri ya karasa shirinsa. Fata'ahabu, suka kara kimtsawa aidan. Thumma kabbara thalitha, sannan sai komanda Nu'man ya yi kabbara ta uku, wa hamala, ya kai farmaki, wa hamala nas, sauran musulmi su ma suka kai farmaki, alal mushrikina, akan mushrikai. Wa ja'ala darayatun Nu'man tanqaddu ala al-furusi kanqidad al-uqab, sai tutar musulmi da take hannun Nu'man bin Muqarrin, sai wannan tutar ta dinga lullube Farisawa, ta dinga fadawa akan Farisawa tana lullube su, sai malai cewa kanqidad al-uqab, wato akan wato kamar irin lullubewar da mikiya take yi, alal farisati, ga abinda ta je farauta. Idan mikiya ta zo farautar wani wata dabba, to zuwa take da fukafukanta gaba ɗaya ta lullube. To haka tutar musulmi ta lullube Farisawa, kamar yanda mikiya ke lullube wato abinda ta kaiwa farmaki za ta kama. Hatta ta safahu bi suyu, wannan har ya bada dama zuwa ga lokacin da tsakanin musulmi da kafirai suka fara gaisawa da takubba. Faqatatalu iqtilal, wato iqtitalan shadida, lam yu'had mithlu fi mawqifin min almawaqif almutaqaddima. Faqatatalu, suka fafata yaki, iqtitalan shadida, wato yaki mai tsanani, lam yu'had mithluhu, ba a saba ganin yaki irin haka ba, ba a saba ganin irin wannan yakin ba, fi mawqifin, a wata matsaya ta yaki, min al-mawaqif, daga guraren tsayuwa na yaki, al-mutaqaddima, waɗanda suka gabata, ba a taba ganin wani gumurzu da wani yaki da aka yi kamar makamancin wannan ba a abin da ya gabata. Wala sami'a as-sami'una biwaqa'atin mithliha, masu sauraron tarihi ba su ji wani tarihi na wani gumurzu da yaki da aka yi mithliha, irin wannan yakin da aka yi tsakanin musulmi da Farisawa a ƙarƙashin jagorancin Nu'man bin Muqarrin. وكتب الله النصر للمسلمين, a ƙarshe dai Allah madaukakin sarki ya ba wa musulmi nasara, suka yi galaba akan ainihin wato Farisawa. Wannan yakin da aka yi shi ma na Nahawand shi ma ya faru ne lokacin khalifa Sayyidina Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yadda. Wafatu Khalid bin Walid radiyallahu an a shekara ta 21 bayan hijira, lokacin khalifa Sayyidina Umar, babban komanda, babban jarumin nan Khalid bin Walid Saifullahi al-Maslul la yanamu wa la yatruku ahadan yanam, wato a wannan shekara ta 21 ya amsa kiran ubangijin sa shi ma ya rasu. Ala Khalid, Khalid da kansa yake cewa huwa ala firashil maut, yana kan gadan mutuwa, yana kan gadansa zai mutu, yake cewa laqad hadartu kaza wa kaza zahfa, na halarci yaki kaza da yaki kaza, wa ma fi jasadi shibrun, babu daidai da dani daya a jikina, illa wa fihi darbatun bi sayfin, face akwai saran takobi a gurin, aw da'natun bi rumhin, ko suka da mashi, aw ramyatun bi sahamin, ko harbi da kibiya. Babu wani gabaɗayan ilahirin jikin Khalid, duk inda ka duba tabumbuna ne daga nasara sai na suka sai na harbi. Yace wa ha ana amutu, Allah da hikima yace duk inda ake zaton za a mutu na leka gurin, amma wai sai gani zan mutu ala firashi akan shimfiɗa. Hatifa amfi irin mutuwa wadda take ba wani ne ya kashe ni ba a wajen yaki ba, kama ya mutu al-ba'ir, sai gani zan mutu akan shimfiɗa ta kamar wani mushe, kamar yanda ainihin wato ba'ir raƙumi yake mutuwa. Fala namat a'yunul jubana, Allah wadaran matsoraci, kaji ba, gashi akan gadan mutuwa, kan gadansa zai mutu, amma yake cewa babu wani guri a jikinsa da babu sara ko suka ko harbi da kibiya, ya halarci yaƙe-yaƙe kala-kala. Yace amma gashi zai mutu kamar yanda raƙumi yake mutuwa. Yace fala namat a'yunul jubana, ya Allah kada ka sa idan matsorata yayi bacci, ma'ana Allah wadaran matsorata. Wa qala aidan, ya kuma cewa ma lailatun yuhda ilayya fiha arusun, yace ko daren da aka yi min kyautar amarya a cikin sa, aw ubashsharu fiha bi gulamin, ko aka yi min albushir da samun haihuwar da, bi ahabba ilayya, wannan daren ban fi son sa ba, min lailatin shadidatil jalid, sama da dare wanda yake mai tsanani, fi sariyatin in ganna a cikin rundunar yaki, min almuhajirin, a cikin muhajirai, usabbihu biha aladuwa, ina sammako da wayar gari ina yakar abokan gaba. Ma'ana ko daren da aka kai masa amarya bai kai farin ciki ba kamar irin ran da aka ce gashi an gama shiri da za a fita yaki, ko daren da aka ce ka duba yanda mace in tana kan gwiwa tana naƙuda, ainihin wato amarya tana kan naƙuda tana kan gwiwa, yaya za ka ga ango, ya za ka ga mijinta ya kai goro ya kai mari ya shiga ya fita, ana ta addu'a Allah ya sauke ta, ana saukarta, yana daga cikin wanda ya fi kowa farin ciki ko murna. Amma Khalid ya ce ko daren da matarsa ta yi shi bai fi farin ciki da murna da wannan daren ba fiye da daren da aka ce gobe za a fita jihadi, inda tsoro yake Khalid baya gurin, sun yi hannun riga da tsoro. Amma kaga Allah madaukakin sarki bai kaddara masa mutuwa a kowane yaki cikin yaƙe-yaƙe ba, sai ainihin wato akan gado a shimfiɗa a cikin gida. Allah ya ƙara masa yadda. A koma cikin albidaya wan nihaya, zikiru man mata sanata 21, ka koma albidaya wan nihaya ta Ibn Kathir, wajen da aka ambaci shekarar waɗanda suka mutu a shekara ta 21 bayan hijira, wanda in ka duba za ka ga akwai Khalid bin Walid. Al-faslu thalis, fasali na uku, khilafatu amiril mu'minin Uthman bin Affan radiyallahu anhu. A wannan fasali na uku shi kuma za mu ji bayani game da khalifancin shugaban muminai Uthman dan Affan, Allah ya kara masa yadda, daga shekara ta 23 bayan hijira har zuwa shekara ta 35 bayan hijira, kaga wajen shekara 12 kenan, ko wajen shekara 12 Uthman bin Affan radiyallahu anhu yayi yana khalifanci. Al-mabhathul awwal, mabahati na farko a karkashin wannan bayani na khalifancin sayyidina Uthman kayfiyatu tawalli Uthman ibn Affan radiyallahu an al-khilafa saboda akwai maganganu akwai cece kuce da tsegunguma da karerai waɗanda aka yi game da khalifancin sayyidina Uthman to shi yasa sai mallan ya zabi kafin ya gaya ma waye sayyidina Uthman sai ya ce bari ya danyi maka fashin baki game da yanda sayyidina Uthman ibn Affan ya zama khalifa kayfiyatu tawalli Uthman ibn Affan radiyallahu anhu lil khilafa yace yanda aka yi sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda ya zama khalifa qissatu shura to ba za a kawo maka bayanin khalifancin sayyidina Uthman ibn Affan ba har sai an baka qissar yan majalisar shura wanda sayyidina Umar ibn al-Khattab kafin ya rasu ya nada lamma tu'ina Umar radiyallahu anhu yayin da aka soki sayyidina Umar radiyallahu anhu inji abi lu'lu'atul majusi la'anahu Allah abu lu'lu'atul majusi shine wanda ya soki sayyidina Umar ibn al-Khattab a cikin sallah to lokacin da wannan ainihin ja'irin bawa ya soki sayyidina Umar ja'ala al-khilafata fi sittati nafarin sayyidina Umar ibn al-Khattab sai sanya khalifanci wato ya zamto cikin daya daga cikin mutane shida kasan sayyidina Abu Bakar radiyallahu an ya zama khalifa ne ta hanyar ahlul halli wal aqd ma abota ruwa da tsaki sune suka zabi sayyidina Umar bisa cancanta da martabarsa da matsayinsa da ya dara kowa cikin sahabbai ba wanda ya kai shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sauran talakawa kuma suka goyi bayan wannan ƙuri'a ta ahlul halli wal aqd dan haka sayyidina Umar Abu Bakar radiyallahu anhu ya zama khalifa lokacin da shi kuma ya zo rasuwa shi kuma sai ya ce in ya rasu sayyidina Umar ibn al-Khattab shi ne zai zama khalifa bayansa kuma shi ma ba a samu wata ja'in ja ba ba a samu wata tirjiya ba al'ummar musulmi suka yadda da wannan zabi da khalifa Abu Bakar yayi musu na cewa in ya rasu sayyidina Umar ne khalifa da haka shi ma haka yayi khalifancin sa to shi kuma lokacin da ya zo rasuwa shi kuma sai ya sa committee ko kuma ya sanya shura ta mutun shida yace a cikin su su tattauna su zabi khalifa ga mutane guda shida Uthman bin Affan akwai Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib da Ali dan Abi Talib Talha bin Ubaidillah da Talha bin Ubaidillah Az-Zubair bin Al-Awwam da Zubair bin Al-Awwam Abdurrahman bin Auf da Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqqas da kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas وقصة الشورى رواها الإمام البخاري في صحيحه كسر وإنه ينشورى ده سيدنا عمر يدنك موسى يتيس زاوشو قباء كنسو إمام البخاري الله يكارى مصرهما يا رويتو وانا كسا صحيحيا أتكن صحيحي اللي تافنسا حتى نعلم هر مسانشيوا أن التاريخ لا يضيع lalle tarihi tsabtatacce ingantacce na musulunci ba zai tozarta ba duk abin da ya faru a tarihin nan yana nan ba abin da ya bata duk an ruwaito shi fa hadha al-imam al-bukhari rawa lana a'zam qissatayn ga imam al-bukhari rahimahullah ya ruwaito mana manyan kissoshi guda biyu kasura hawlahum al-jadal wanda rigingimu suka yawaita game da wayannan kissoshi guda biyu wala qad zakara al-bukhari qissatan tawilatan fi maqtal umar radiyallahu an imam al-bukhari rahimahullah ya ambaci kissa mai tsawo tarihi mai tsawo na yanda aka kashe sayyidina umar radiyallahu an hatta wasala ila annahu qil li umar har ya kai gurin da aka ce wa sayyidina umar radiyallahu an awsi ya amir al-mu'minin kai wasiya ya amir al-mu'minin kayi wasiya ya amirul mu'minin istakhlif kasa khalifa kaman yanda kai da sayyidina abubakar zai rasu yayi ishara yace kai ne zaka zama khalifa to kai ma kai wasiya ga wane ne zai zama khalifa bayan kai qal sayyidina umar yace ma ajidu ahqqu bi hadha al-amr min ha'ula'in nafar yace ban samu mafiya cancanta game da wannan al'amari na khalifanci ba sama da waɗannan mutane awar rahat ko waɗannan jama'ar alladhina tuwaffiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam su ne wa'inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya wa huwa anhum radin, yana mai yadda da su. Yace to ban ga wanda ya fi su cancanta ya zama khalifa ba. In har za a samu khalifa, to a cikin su khalifa ya kamata ya kasance, domin ban ga wanda ya fi su cancanta zama khalifa ba, domin mutane ne wa'inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana mai yadda da su. Fa samma aliyan wa uthmana wa zubaira wa talha wa sa'dan wa abdurrahman bin auf, ya ambaci waɗannan manya-manyan sahabbai, ya ambaci sayyidina ali, sayyidina uthman, sayyidina zubair bin al-awwam, sayyidina talha, sa'd da abdurrahman bin auf, ya ambace su. Wa qal, sai yace yashhadukum abdullah bin umar, abdullah dan umar yazo ya baku shawara. Abdullah dan umar ya halarci gurin da za a tattauna a zaɓi khalifa, kuma in yana da tacewa ta fuskar shawara ya bada shawara. Wa laysa lahu min al-amr shay, amma ba shi da wani rabo na wannan al'amari, ba shi da komai na rabon khalifanci. Kar ma a ce za a nada shi ko a zaɓe shi ya zama khalifa, amma in za a yi zaman shura din ya zamto cikin waɗanda za a yi zaman da shi dan ya bada shawara. Fa in asabatil imratu sa'dan fa huwa dhak, idan khalifanci da jagoranci Sa'ad bin Abi Waqqas ne ya dace da shi, ma'ana shi ya samu, fa huwa dhak, ya dace. Idan har Sa'ad bin Abi Waqqas shi kuka zaba ya zama khalifa, fa huwa dhak, to ya dace da ya zama khalifa. Wa illa, idan kuma ba shi kuka zaba ba, falyasta'in bikum, falyasta'in bihi ayyukum ma umira, duk wanda aka zaba a cikin ku to ya nemi ainihin wato sha, ya nemi taimakonsa. Idan ba ku zaɓi Sa'ad ba, to duk wanda a cikin kuku ragowar aka zaɓe shi ya zama khalifa, to kada ya yi khalifanci, kada ya yi gwamnatinsa ba tare da ya nemi taimakon Sa'ad bin Abi Waqqas ba. Fa inni lam a'zilhu an ajazin, domin ni ban tuɓe Sa'ad bin Abi Waqqas daga gwamna da na naɗa shi a Kufa ba, an ajazin saboda gazawa, wala khiyanatin ban cire shi ba saboda ha'inci. Ma'ana abinda yasa yayi magana Sa'ad, saboda Sa'ad bin Abi Waqqas sayyidina Umar bin al-Khattab ya sauke shi daga gwamna a Kufa, to dan kada a dauka sauke shin kamar gazawa ne ba shi da quality da nagarta ta ya zama khalifa, ko kuma wannan saukewar ta zamanto ta zama suka ga Sa'ad, a dinga ganin tunda kaga Umar ya sauke shi, la'alla ba zai iya khalifanci, ba zai iya gwamna ba ma ballanta na khalifanci, ko kuma a dauka wani ha'inci ko almundahana Sa'ad bin Abi Waqqas yayi, Sa'ad bin Abi sayyidina Umar ya sauke shi. Shi yasa sayyidina Umar yayi masa tazkiya, yace duk wanda aka zaba ba Sa'ad ba, to ya nemi taimakon Sa'ad a cikin mulkin sa, domin ni Sa'ad na sauke shi ne ba dan ya gaza playing role din da na tsora masa ba, ba kuma dan ainihin wato yayi ha'inci ba. Domin Umar bin al-Khattab in ka koma ƙasa, ainihin wato azala Sa'ad bin Abi Waqqas anil Kufa, ya tube Sa'ad bin Abi Waqqas, ya cire shi ainihin wato a Kufa. Abinda ya faru a gurguje na Sa'ad bin Abi Waqqas, lalle kam Umar bin al-Khattab ya tube Sa'ad bin Abi Waqqas daga wato zama gwamna a Kufa, saboda an samu mutane sun yi ta cece kuce game da Sa'ad. Mutanen Kufa sun yi maganganu, sun yi cece kuce game da Sa'ad a shekara ta 20 ko shekara ta 22. Daga ciki an kawo wa sayyidina Umar koce koce game da Sa'ad. Na farko, wai Sa'ad wai bai iya sallama, dan ka san ka zama shugaba sai dai kai hakuri. Mutumin da yana daga cikin na gaba gaba cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, in ban manta ba, shine na shida a musulunta. Ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam salla a gida, ya bi shi a tafiya, amma wai bai iya sallama da yake nan. Daga ciki kuma suka ce baya yin hukunci da adalci, sannan na uku baya yin rabo na daidai, na hudu matsoraci ne, sai dai ya tura rundunar shi baya zuwa. To a ka'ida ta shugaba, duk lokacin da aka zo da wasu korafe-korafe akan wani wanda ka bashi wani assignment, ba kau da kai za ka yi ko ka rufe ido, sai ka sa kwamitin bincike a bincika, in ya tabbata abinda aka ambata game da shi shikenan ka sauke shi, in ma ya kamata a hukunta shi ka hukunta shi. Idan kuma abinda aka ambata game da shi kage ne da yarfe, kamar yanda zamu karanta abinda ya faru ga Sa'ad, to shikenan sai a kyale shi ya ci gaba, an san kawai adawa ce ta wasu mutane. Amma ba daidai bane a zo da korafin wani cikin waɗanda ainihin wato shugaba ya nada, amma saboda dan gaban goshin shugaba ne, ko kuma ainihin wato na hannun daman shugaba ne, ko kuma cikin mutane ne da su ba sa taɓuwa, kawai shikenan shugaba ya yi gum ya zama kurma a ita cewa gawa na nan fa, ana ganin yanayin takunsa, ana ganin mu'amalarsa, ana ganin wada ƙasa da dukiya, anya kuwa a bincika a duba a sa kwamitin bincike, amma shugaba ya yi buris. Wannan yana daga cikin cin amanar jagoranci. Kaga dan Sayyidina Umar ya nuna yanda ake shugabanci, an zo da korafe-korafe, duk da ya san nagarta, ya san ƙarya ake wa Sa'ad, ya san ba yanda za a yi Sa'ad bin Abi Waqqas a tuhume shi da irin waɗannan laifuka. Ya je jihadi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yanzu za a ce wai matsoraci ne baya zuwa jihadi? Ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah, sai yanzu wani zai zo ya ce wai bai iya sallah ba? To amma tunda an zo da korafi, bai toshe kunnuwansa bai ce ba na tunanin Sa'ad zai haka, farko sai sa a zo masa da Sa'ad. Sa'ad an ce baka iya sallah ba, yace ya gaya wa Sayyidina Umar, yace mutanen nan ba wata sallah da nake musu sai irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wannan shine tsammani na game da kai ya Aba Ishaq, a ce baka iya sallah ba, wannan na san zance ne. Ka san wato wanda mai ake cewa ko ruwa kai fada sai yace ka ta da kura, idan mutum baya son ka ko ruwa fa ka fada sai yace ka ta da kura, yace a ce baka iya sallah ba, wannan na san zance ne. Amma tunda korafi ya zo gaba na, dole in bincika. Ya kare kansa anan, sannan game da sauran korafe-korafen ya sa kwamiti na wasu cikin sahabbai, yace a je can Kufa din a je a binciki yaya abubuwa suke. Aka tafi da Sa'ad, yan kwamitin binciken nan suka karaɗe garin Kufa masallaci masallaci, duk masallacin da suka je suka yi tambaya game da Sa'ad, sai yabo, sai fatan alheri, sai kirkin Sa'ad ake ta faɗa. Abin da ya ta faruwa kenan, sai da aka zo ainihin wato wani cikin masallatai, an ce masallacin Bani Abbas, nan ma yan kwamitin suka shiga yaya Sa'ad, to nan ma an ce an yi yabo da fatan alheri. Amma akwai wani mutum da ake kiransa Usama bin Qatada, to shi yayi wayancan korafe-korafen, shi yayi wancan sokar, yace tunda kun hada mu da Allah, kaji ku masu bincike, tunda kun hada mu, kun yi mana magiya, kun hada mu da Allah, to gaskiya zan gaya muku Sa'ad baya tafiya daidai, baya yin rabo na adalci, kuma baya yin ainihin wato hukunci da adalci. To anan Sa'ad sai wata addu'a guda uku, yace Allahumma in kana abduka hadha kadhiba qama riya'an wa sum'a fa'dil umra wa adil faqara wa aridhu lil fitan. To shi kuma dama ka'idar Sa'ad yana cikin mustajabud du'a, sahabbai ma suna tsoron addu'a Sa'ad, mustajabud du'a ne. In yi wa mutum addu'a tambadewa da lalacewa, to kuma sai Allah, sai ta Allah, to ballantana kuma an zalunce shi. Ya ce ya Allah wannan bawan naka, ya Allah idan ya tashi dan riya da ƙarya dan ya ɓata ni, ya Allah ka bashi tsawon rai. Kaga da ba a yi mai addu'a tsawon rai ba, bala'in yana zuwa kila kwanakin sa, wa'adinsa ɗan kaɗan ne, ya mutu, kaga shi kenan ya huta. To sai ma addu'a ta farko ya ce ya Allah ka bashi tsawon rai, ya Allah ka tsawaita talaucinsa. To kaga da tsawon ran ma da wadata, kaga da sauki. To ga tsawon rai kuma an yi masa addu'a ta biyu ta tsiya da talauci. Ya ce kuma wa aridhu lil fitan, ya Allah ka dinga yanko min fitintunu ta kowace kwana. An ji abin da ya faru, kuma duk waɗannan addu'o'in sai da suka kama wannan mutum. Bayan tsawon lokaci, ga tsawon shekaru, an ce saboda shekarun da yayi ma har fatar girarsa tana sauka a idansa saboda tsufa. Ga bakin talauci kinko ya kama shi fa mai karfin tsiya. An fahimta? Sannan kuma duk inda ya ga ƴan mata sai ya dinga bin su. ƴan mata a wannan tsufan an zazzage shi an tsine ma an ce tsohon banza tsohon kaza ya ce ina ai kai addu'ar sa'ad ne yace ai wannan tsohon da kuke ga shaykhun maftunun asabani du'a'u sa'ad yace wannan dattijan wannan tsohon da kuke gani fitin wato wanda aka fitine shi ne addu'ar sa'ad ce ta kama shi ina sa'ad kuma sa'ad ya riga ya bar duniya a lokacin to wayannan ƴan abubuwan da suka faru duk da haka sayyidina Umar sai ya dauke sa'ad daga kufa to kaga ya dauke shi ya cire shi to shine sayyidina Umar anan yake ishara cewa kar a dauka cire sa'ad da yayi daga kufa ya cire shi ne bisa rashin cancanta da gazawa da ha'inci ina fata an gane ya cire shi ne saboda maslaha ina fata an gane to shine anan yayi musu ishara zuwa ga haka hadhihi riwaya to bamu zo kan wannan yace falamma furiga min dafani yayin da aka gama binne sayyidina Umar radiyallahu an ijtama'u radiyallahu anhum sai waɗannan sahabbai su shida Allah ya kara musu yadda sai suka hadu fa qala Abdurrahman sai ce ij'alu amrakum ila thalathatin minkum ni na fita daga cikin wayan takara ku sanya wato ij'alu amrakum ila thalathatin minkum ku sanya al'amarinku zuwa ga ɗaya wato zuwa ga mutum uku daga cikin ku an fahimta ni na fita bana cikin kar ku sa ni cikin wanda za a zaba amma ku sanya al'amarin ku ma'ana kowa ya sa ƙuri'arsa zuwa ga mutum ɗaya daga cikin uku su zaɓi uku kenan faqala Zubair sai Az-Zubair bin Al-Awwam sai ce ja'altu amri ila Ali yace ni ƙuri'ata na sa wa sayyidina Ali wa qala Talha yace ja'altu amri ila Uthman Talha yace ni kuma ƙuri'ata na dangwalawa sayyidina Uthman wa qala Sa'ad sai yace ja'altu amri ila Abdurrahman bin Auf duk da kakkaucewa da kake ni kai zan sa ƙuri'ata na sa ƙuri'ata ga Abdurrahman bin Auf ka koma lamba ta biyu inda aka ce Az-Zubair ya sa ƙuri'arsa ga sayyidina Ali sai malam ya dan yi wani tsokaci ya ce hadhihi riwaya wannan riwayar tubayyinu lana tana bayyana mana haqiqatal amri gaskiyar al'amari bi suratin damigha wato da wani irin sura wata irin sura wadda wato ta fito fili shine damigha wato da wani irin hoto wanda ya fito da komai wahiya ita ce anna Zubair bin al-Awwam ashe Zubair bin al-Awwam lam yakun min mubghidi Ali ashe baya daga cikin makiya sayyidina Ali kaman yanda wasu suke cewa ai yana daga cikin ƴan adawa sayyidina Ali kaifa wa huwa ibn ammatihi Safiya ya zai zama dan adawar sayyidina Ali alhalin shi ainihin wato Az-Zubair dan gwaggon sayyidina Ali ne gwaggon sayyidina Ali wato ibnu ammatihi Safiya shi dan ainihin wato gwaggon sa Safiya ita ta haife Az-Zubair ya zai zama dan adawar sayyidina Ali wa qadara shahahu lil khilafa kuma gashi ya zabe shi ya zama khalifa kama huwa zahirun min hadhihi riwaya kaman yanda yake a fili a cikin wannan riwaya to kaga duk wani magana da zaka ji cewa ai Az-Zubair yana adawa da sayyidina Ali wannan labarin kanzan kurege ne na fata an gane to yanzu kaga an yi abinda ake kira maslaha kenan maimakon a zo ai ta rikici yanzu kaga an rage sabani uku sun janye wa uku tunda ƴan committee shuran su shida ne a madadin kowa yace sai ya zama gwamna kowa to sai ya zo ai maslaha shine sai uku suka janye wa uku to bari ka ji dama shi Abdurrahman bin Auf ya ce shi ya fita to karshe dai zai sake janyewa ya barwa mutum biyu kaga sabanin ya ƙara tsukewa wa hakaza tanazala salafatun haka mutum uku suka janye nazala Talha, Talha ya janye, wa Zubair, Zubair ya janye, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas shi ma ya janye. Al murashahuna idan talata, yan takara yanzu sun zama mutum uku kenan. Al murashahun yan takara wadanda za a zaba yanzu sun rage mutum uku. Kaga an rage wato girman matsalar. Yanzu wanda suka rage akwai Ali bin Abi Talib wa Uthman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf. فقال عبد الرحمن فسي عبد الرحمن يجي أيكما تبرأ من الأمر فنجعله إلي وانيني زي تي أتشتنك بايا سنوانا على أمر وانيني زي برن تكن صدق وانا كليفان چين شوغا بان چين موكما مزابيش والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه والله عليه wannan suka ce fihi ma khabarun mahzuf a wannan kalma ta wallahu alaihi akwai wani khabar an fadi mubtada amma ba a fadi khabar din ba khabar din an shafe shi ma'ana wallahu alaihi raqib raqib din shine abinda aka shafe ma'ana ayyukum tabarra'a min hadha min al-amr wane ne zai barranta daga wannan shugabancin fa naj'aluhu ilayhi mu kuma mu zabe shi mu sanya al'amarin zuwa gare shi wallahu alayhi raqib ubangiji kuma yana kallon sa wal islam kuma musulunci ma yana kallo in an zabe shi me zai yi la yanzuranna afdalahum fi nafsi ubangiji ta'ala zai duba wanda yafi fi nafsihi ai fi mu'taqadihi wato a abin da ya kudurce ubangiji ta'ala ya sanya ya wato ya duba wanda ya fi cancanta a abin da ya kudurce a zuciyarsa ya zabe shi fa askata shaykhan saboda ya daure su anan wane ne yanzu wanda yace yanzu duk wanda ya barranta kenan yana son a zabe shi kenan to sannan kuma wane ne zai ce shi ya ki barranta dan azaka ko ina kaga inda duk aka abun nan kaga ya daure su da jijiyar wuyansu wane ne zai ce baya so mu kuma mu zabe shi yanzu wani yace ba na so kaga kenan yana so a zabe shi ina fata an gane to shi sa abin sai akai kiki kaka dan haka duk sai suka shu fa qala abdurrahman bin au sai Abdurrahman bin Auf yace afataj'alunahu ilayya wallahu alayya alla alu an afdalikuma Abdurrahman bin Auf sai yace afataj'alunahu ilayya to yanzu za ku dawo da al'amarin ku danka shi a hannuna ma'ana ku bani duka da nama ni in zabi daya a cikin ku afataj'alunahu wannan damar da na ba ku kai shiru za ku dawo min da ita wallahu alayya raqib shi ma akwai ainihin wato khabar mahzuf wallahu alayya raqib Allah yana kallo na ni ma Allah alu bazan takaita ba bazan yi kasa a gwiwa ba an afdalikuma face sai na zabi wanda ni nake ganin shine mafifici a cikin ku qala na'am anan ne suka ce to mun yadda mun dawo maka da al'amarin mun baka wuka da nama fa akhadha bi ahadi bi yadi ahadihima sai ya rike hannun daya daga cikin su ma'ana hannun sayyidina ali ya fara kama fa qala sai ce laka qarabatun min rasulillah sallallahu alaihi wasallam kai dan cikin gida ne kana da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal qadamu fil islam kana da matsayi a musulunci ma qad alimta wannan ba sai na ga amma ba ka riga ka sani فالله عليك لئن امرتك لتعدلا فالله عليك الله مي سا ido ne akanka kai alƙawari la in amartuka idan na zabe ka nace kai ka zama khalifa la ta'dilan zakai adalci wala in amartu uthmana sannan in ban zabe ka ba na zabi sayyidina uthman la tasma'anna zaka saurare shi wala tuti'anna kuma zakai masa da'a wannan shine abin da ya fara yi wa sayyidina ali sayyidina ali ya amsa yace eh thumma khala bil akhar sai ya sake kebanta da dayan waye dayan wa huwa uthman shine sayyidina uthman fa qala lahu mithla dhalika shi ma ya ga masa irin haka yace kana da matsayi a musulunci, kana da kaza, annabi ya ce kaza akan ka, yanzu idan na zabe ka za ka yi adalci, idan na zabi sayyidina Ali akan ka za ka saurare shi kuma za ka yi masa da'a. Falamma akhadha al-mithaqa, yayin da ya riki alƙawari daga gare su, duk sun yi masa alƙawari. Qal, kamar yadda zamu karanta a wata ruwaya a can ƙasa, kafin ya zo bayan yayi haka sai ya ce to ku tafi ku bani lokaci. Aka ce sai kuma ya dinga bin gidaje a Madina yana jin ra'ayoyin mutane. To ga mutum biyu, ga sayyidina Ali, ga sayyidina Uthman, yaya kuke gani? Nan ma ya tattaro ra'ayoyin jama'a, mutanen gari. Sannan bayan an yi haka, dama ga alƙawarin da ya ɗauka daga gare su su biyun. To falamma akhadha al-mithaq, ka kaddaro waccan magana, za mu karanta ta tana gaba. Kenan bayan ya gama jin ra'ayoyin jama'a, ya gama yin wani alƙawarin da su sunne, ya tafi ya fita neman ra'ayin jama'a. Bayan ya nemi ra'ayin jama'a sai aka sake dawowa. Qala, sai ya ce irfa'a yadaka ya Uthman, daga hannunka ya sayyidina, ya kai Uthman. Fa baya'ahu, sai wa sayyidina Uthman mubaya'a. Wa baya'a lahu Aliyu, sayyidina Ali shi ma ya wa sayyidina Uthman mubaya'a. Akwai rigima anan? Kwace akai, manuba akai, magudi akai, inconclusive akai anan? Ina fata an gane. Ba ai ko ɗaya ba, kaji yanda abin ya faru. Yake cewa wa baya'a lahu Ali, nan take ba wani ja'in ja, sayyidina Ali shi ma ya yi masa mubaya'a. Wa walad ahlud dar, to sai mutanen da suke cikin gidan da abin ya faru su ma sai suka dinga shigowa. Fa baya'uhu, suka dinga wa sayyidina Uthman mubaya'a. Ka koma cikin sahihul Bukhari dan ka ji ingantacce tsaftataccen labari wanda ba kanzan kurege a ciki. Ka koma cikin sahihul Bukhari ka duba kitabu fada'ilus sahaba, babu qissatil bai'a, hadithi mai lamba ta 3700. Za ka ga wannan bayanin da Imam al-Bukhari ya kawo. هذه روايه البيعه روايه البيعه لعثمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. wannan ita ce riwayar mubaya'a da aka yi wa sayyidina Uthman radiyallahu an, kaman yanda ta zo cikin sahih al-Bukhari. wa hunaka tafsilatun ukhra, ko da yake akwai wasu ƙara-ƙaran bayanai, wato akwai wani ƙarin bayani daban fi sahih, shi ma ya zo cikin sahih al-Bukhari din. anna Abdurrahman bin Auf, ƙarin bayanin shine Abdurrahman bin Auf jalasa thalathata ayyam, sai da ya zauna kwana uku bayan yayi wancan alƙawarin da su biyun. Sai kuma ya zauna kwana uku, yas'alul muhajirin wal ansar, yana tafiya yana tambayar al muhajirin, yana tambayar al ansar ra'ayoyin su tsakanin waɗannan mutum biyu, wa suke ganin yafi cancanta. Hatta qala radiyallahu an, har shi kansa Abdurrahman bin Auf, Allah ya ƙara masa yadda, yace wallahi, yace na rantse da Allah, ma taraktu baitan, babu wani gida da na bari, min buyutil muhajirin, daga gidajen almuhajirin wal ansar ko al ansar, illa wa sa'altuhum, face sai da na tambaye su. fama ra'aytuhum ya'diluna bi Uthman ahadan, a duk abin da na tara na alƙaluman bayanai da na zagaya cikin gidajen almuhajirin da al ansar, ban ga suna daidaita sayyidina Uthman da wani ba cikin sahabbai. Cikin sauran mutanen nan ban ga suna daidaita sayyidina Uthman da wani ba. Ma'ana alƙaluman da Abdurrahman bin Auf ya samu yana nuna cewa mafi yawan mutanen al-muhajirin da al-ansar suna ganin sayyidina Uthman ya fi kowa cikin sauran sahabban da suka rage, daga shi ya fi kamata ya zama khalifa. To bayan an yaka shi ne sai ya sake dawowa ya hada su, shi ne kuma ya yi wa sayyidina Uthman mubaya. Akwai son zuciya a cikin wannan al'amarin? Akwai wata rufa-rufa? Akwai kumbiya-kumbiya da aka yi? Na'am? Babu. Wannan hadithin sahihul Bukhari, Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin kitabul ahkam, babu kaifa yubayi'ul imama an-nasu, babun da yake bayani akan yanda mutane za su yi wa shugaba mubaya'a. Hadithi mai lamba ta 7207. ay anna hadha al-amr lam yakun mubasharatan fil bay'a wa inma jalasa ba'da an akhadha al-'ahd 'alayhima thalathata ayyam thumma ba'da dhalika ikhtara Uthmana. Yace ma'anar wannan magana shine anna hadha al-amr, wannan al-amari lam yakun mubasharatan fil bay'a, ba wai kai tsaye mubay'ar ba, ba kawai da yayi sai alƙawari da sayyidina Ali, ya dawo yayi alƙawari da sayyidina Uthman, ba daga nan kawai sai yazo yayi wa sayyidina Uthman mubay'a. Na fata an gane. Wa innama kawai jalasa, ya zauna ba'da an akhadha al'ahd alaihima, bayan yayi alƙawari da su thalathata ayyam, sai da ya zauna kwana uku yayi wancan zagayen, bayan ya gama jin ra'ayoyin jama'a. Thumma ba'da zalika ikhtara Uthman, to bayan haka ne kuma sai ya zabi sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Wa min al-muhzin, amma abin takeici abin bakin ciki, annana nara kutubat tarihi al-hadithiyya, muna ganin wasu littafan tarihi na zamani, allati tatakallamu an hayati sahaba, wa'inda suke magana game da rayuwar sahabbai, to uridu an riwayati al-bukhari, suna yin watsi da wannan riwayar ta bukhari, maimakon su dauko wannan riwayar ingantacciya tatacciya daga cikin sahihul bukhari, sai kaga sun kauce sun ki dauko ta. Wa ta'khudhu bi riwayati abi mihnaf al-kazzab al-makdhuba kayo, wa ta'khudhu bi riwayati abi mihnaf al-makdhubati fi tarikh at-tabari, sai su kauce wannan sahihiyar riwayar ta imam al-bukhari, sai su je su dauko riwayar abi mihnaf Lut bin Yahya, wanda mun faɗi tarjumar sa a farkon mukaddimar littafin, ko to sai su koma su dauko wannan riwayar ta wannan rubabban mutum al-makdhuba, wanda wato riwaya ce ta ƙarya, fi tarihi dabari, a cikin tarihu dabari, wato tarihul umam wal muluk, wa hadha nassuha, ga ainihin gundarin waccan ruwayar rubabbiya da suke daukowa maimakon su dauko wannan ingantacciya din. Suka ce wai lamma tu'ina Umar bin al-Khattab, wai lokacin da aka soki Umar dan Khattab, wai in ji wannan ruwayar, ina waiwaita muku dan kusan ruwayar ƙarya ce. Lamma tu'ina Umar bin al-Khattab, yayin da aka soki Umar dan Khattab, kila lahu, wai an ce masa, ya amir al-muminina, ya kai shugaban muminai, lawista khlafta, ai ya kamata ka sa khalifa, ina ma dai ka sa khalifa. Qal, sai ce man astakhlif, to wa zan sa ya zama khalifa. Law kana abu ubaidah bin al-jarrah hayyan, yace da abu ubaida amir bin al-jarrah yana da rai, istakhlaftuhu, to da shi zan sa ya zama khalifa. Fa in sa'alani rabbi, idan na koma wajen ubangiji ya tambaye ni me yasa na zabi aini wato abu ubaida ya zama khalifa, kaga kenan ƙuri'arka sai Allah ya tambaye ka, ashe abun ba ra'ayin riƙau bane, ba kawai wane kake yi ba, ko a mutu ko kafar kata, ko kawai kai shi zaka yi, ba cancanta, ba wanda zai kare ma maslahar ka ta addini da maslahar ka ta rayuwa, a kawai kai wane kake yi, kawai shikenan shi kake yi, ashe ƙuri'a ma sai Allah ya tambaye mutum. Kaji Abdulrahman bin Auf, sayyidina Umar yake cewa Abu Ubaida da yana nan, da shi zan sa ya zama khalifa, idan na je lahira Allah ta'ala ya tambaye ni me yasa na zaba Abu Ubaida ya zama khalifa, qultu, ina da jawabi da amsar da zan ga Ubangiji, zan ce wa Ubangiji, sami'tu nabiyyaka, naji annabinka ya kulu yana cewa innahu aminu hadhihi al-umma, Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi certificate na girmamawa cewa shine amintaccen wannan al'umma ta manzon Allah, to dan na danka khalifanci da jagorancin al'umman manzon Allah a hannun amintaccen al'umma, ai na san ban yi laifi ba. To ga Abdurrahman bin Abu Ubaida ya rasu bayan, walau kan kaji kissar da farko tana da dadi ko, to zaka ji inda tsiyar take tana can gaba. Walau kana Salimun maula Abi Huzaifa ta hayya, yace kuma da Salim dan gidan Abi Huzaifa, wato maula, wato bararren bawan Abi Huzaifa, da yana da rai, istakhlaftu, to da shi zan zaba ya zama khalifa. Fa in sa'alani rabbi, idan Ubangiji ya tambaye ni me yasa na zabi Salim ya zama khalifa, qultu, zance sami'tu nabiyyaka, naji annabinka ya kulu yana cewa inna Saliman shadidul hubb lillah, Salim yana tsananin san Allah, Salim yana tsananin san Allah, dan na danka al'umman manzon Allah a hannun mai tsananin san Allah, na san zan kubuta a wajen Allah, dan ka jefa ƙuri'arka ga wanda yake shi yafi kowa cancanta a cikin yan takara, in ka je gaban Allah, Allah ya tambaye ka bawan Allah, kana da dalili, kana da hujja, abun ba jam'iyya bane, ba mutum bane, nagarta kawai, sufofi ne ga sunan wanda ya cika su, a zabe shi, in kuma ba a cika ba a same su duka ba, sai a duba a ciki wane ne yafi sufofin, shine kawai shine abun zabin ka, ko a wace jam'iyya ya fito ko jam'iyyar shedan ya fito shi zaka zaba. An fahimta? Domin wayannan jam'iyyun duk kawai innama asma'un samaitumuha, kune kuka ce waccan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza, zaka kawai ka duba wa aka tsayar. In waccan tayi zaben tumun dare tayi son zuciya a zabe irin na cikin gida a primary election din su sun tabbatar da wanda shi yake gobara gurbi, duk jama'a su tsiyaye su kwashe kuri'un su su zuba wa jam'iyyar da ta tsaye da nagartacce, haka ake yi. Ya kamata kuma cigaban mu da wayewar mu yasa ya zama mu zama haka, mu daina bin wasu jam'iyyu ko mu daina bin wasu mutane duk inda suka fada ba fada ko daidai ne ko ba daidai bane. Allah ya sa mu dace. فقال له رجل sai wani mutum a gurin sai ya ce wa sayyidina Umar adulluka alai, tunda ka ce dawa ne yana nan kuma duk wanda ka ambata sun mutu, to in nuna maka wanda zai zama khalifa? Abdullah ibn Umar. Sai kai hankali ban kana shugabanci fa, kaga sai aka ce danka ba wanda yafi dacewa ya zama ya gaji wannan kujerar taka buzun nan naka, kamata ya danka ya dora daga inda ka tsaya. Wani a gurin sai ya ce ai Abdullahi shi yafi kowa cancanta duk sahabban nan, amma ya ce Abdullahi yafi kowa cancanta. Fa qala qatalaka Allah, yace Allah wadaranka, wallahi ma aratta Allah bihadha, na rantse da Allah ba Allah ka nufa da wannan shawara. Wai hakkai canka miskin da kai, kaifa astakhlifu rajulan ajaza an talaqi imraati, ya zan zabi in sa in dauki jagorancin khalifanci na al'umma in danka shi a hannun mutumin da ya gaza ma yanda zai bi ka'idar sakin matarsa ba bai sani ba? Sun ce wannan ruwaya bata tabbata ba, shi yasa nake gaya ma kar ka dauka duk abin da muke faɗa yanzu ya inganta, ruwaya da ta inganta ga ta can mun karanta. Yace mutumin da bai iya yanda zai saki matarsa ba, shi zan dauki jagorancin al'umma in dora masa? To kaji jagora in zaka zaba ko wanda zai tafi majalisar tarayya ko majalisar jaha ko gwamna ko haka ake yi, to shi yasa sai ka ga nagartaccen wakilci. Amma da yake mutane kuma duk wannan bayanin in lokacin yayi mutane suke kan mutane ake cire a sa musu na jaki, sai bayan sun yi zaben kuma su ga me suka zaba? Allahu ta'ala alam. Ayi hakuri yau na dan shiga in akwai yan jam'iyya ko la araba lana fi umurikum, yace ba mu da buƙatar wannan shawarwarin naku. Ma hamittuha fa argabu fiha li ahadin min ahli baiti, ma hamittuha, wannan jagorancin ni ma ban gode masa ba, in na fita ni ma a wajen Allah to nayi sa'a. Ma hamittuha, ba wani abu mai dadi da na gode masa ko nayi abun nan a cikin jagoranci. Fa argabu fiha, ballantana in yi kwadayin shugabancin li ahadin min ahli baiti, ga wani cikin iyalin gidana. Me abu mai dadi a ciki? Nauyin amanar da Allah sai ya tsiye ni ya tambaye ni gaba ɗaya yanda al'amura suka gudana. Me na in na gama kuma nayi takwas kuma sai in jawo dana ko matata su ma su zo su dora? In kana khairan, idan abun da nayi alheri ne, faqad asabna minhu, to ai mun dan samu wani rabo daga ciki, ni da iyalan duk ya ishe mu. Wa in kana sharran, idan ku abinda nayi sharri ne, to fa sharrun anna, ya kamata sharrin ya ban mu haka kuma. Bai kamata kuma ni nayi sharri kuma in ci gaba da dora da dasa sharri a cikin iyalaina ba. Amma aka ce hadha fil asli wa la'alla ma'anahu, la'alla ma'anar wannan shine fa sharrun yub'idu anna, ma'ana in sharri ne abinda nayi a khalifanci na da shugabanci na, to fa sharrun yub'idu anna, ya kamata ai kuma sharri ya nisance mu, kana ci gaba kuma da gina sharri. In kana sharran, in kana sharrun fa sharrun anna ala Umar, to ya kamata sharrin ya bar mu ya nisance mu mu iyalan Umar. Bi hasabi ali Umar an yuhasaba minhum rajulun wahidun, ya ishi iyalan Umar a kama mutum ɗaya daga cikin su a masa hisabi a madadin su. Wa yus'alu an amri ummati Muhammadin, a tambaye shi game da sha'anin al'umman manzon Allah gaba ɗaya, a ce ni za a tambaya wannan iya shi kadai ya ishi, ya ishe mu. Amma laqad jahadtu nafsi wa harramtu ahli wa in najawtu kafafan la wizra wa la adra inni la sa'idun, yace laqad jahadtu nafsi, na wahalar da kaina, na wahala matuka akan shugabanci, rashin sanin menene shugabanci da nauyin da ke cikin sa shi yasa mutane suke ta kokawa roman ake kallo da kudin da jiniyar da waye shi mutane suke kallo kaji sayyidina umar abin da yake fara yake cewa ainihin wato laqad jahattu nafsi na wahala wa haramtu ahli na kuma haramtawa iyalaina daga kaina ya tsaya haka wa inna jautu kafafan idan na tsira a gaban Allah ba yabo ba fallasa ma la wuzra ba laifi a kaina wala ajar babu wani ainihin wato lada inni la sa'idun ni nayi arziki in ma kukutun ya zaman to kafafan ba yabo ba fallasa to ni na gode wa Allah wanzur fa in istakhlaftu faqad istakhlaftu man huwa khairu minni ya'ani ababakarin yace wanzur ka duba fa in istakhlaftu inda zan zabu wannan ce zama khalifa din faqad istakhlafa man huwa khairu minni wanda yafi ni alkhairi shi ma ya sa khalifa ya'ani ababakarin yana nufin abubakar wa in atruk in kuma na bari nace ban zabu kowa ba faqad taraka man huwa khairun minni wanda yafi ni alkhairi ya tafi shi ma bai zabi kowa ba ya ali rasulullah yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda nayi ba inda ina da magabaci akai walan yudayya Allahu dina ni dai na san Allah ba zai tozartar da addinin sa ba sai mu tsaya a wannan gabar ko lokaci yayi insha Allah sai mu tsaya abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka